This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana. 29 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Sarfilu, Isra'ila da kungiyar Hezbollah sun zargi juna da saba yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma bayan kwana daya da dafan kawo ƙarshen fadan da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa. Jiragen saman Rasha marasa matuki da makamai masu linzami sun yi lugudan wuta akan cibiyoyin makamashi na Ukraine a jiya Alhamis. Wasu Amurkawa guda uku da aka daure tsawon shekaru da yawa a China sun iso Amurka da yammacin shekaran jiya Laraba a zaman wani bangare na musayar fursunoni tsakanin Washington da Beijing.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a cewa gwamnatin Najeriya ta ce tana yunkurin samar da megawatt 10,014 na wutar lantarki. Lambarin da masana ke cewa
alal hakika wannan yunkuri da kuma tunani abu ne mai iya yiwuwa domin ita Najeriya tana da wannan potential na samar da sama da 10,014 megawatt.
Haka kuma za a ji cewa jami'oyin siyasa a kasar Ghana sun cin motar jejjeniyar zaman lafiya don tabbatar da an yi zaɓe mai zuwa cikin kwanciyar hankali.
Ganin gaskiya jejjeniyar zaman lafiya da aka yi ta gangan a dangin da duka abu ne mai amfani kullum kana ganin cewa kamar inda zaɓe da Afirka ce kamar zaɓe ƙarshen duniya.
Sai a biyo mu cikin shirin domin cikakkun rahotanni. Sannan kuma muna tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikram ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar Juma'a da za mu ji daga malamai. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Isra'ila da kungiyar Hezbollah sun zargi juna da saba yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma bayan kwana daya da nufin kawo ƙarshen fadan da aka kwashe sama da shekara daya ana gwabzawa. Rundunar sojan Isra'ila ta ce dakaranta na sama sun kai hari a jiya Alhamis akan wani gini da kungiyar Hezbollah ke amfani da shi don ajiyar makaman roka masu cin matsakaicin zango a kudancin Lebanon, wato kungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ta ta'addanci. Isra'ila ta kuma ce ta bude wuta akan abin da ta bayyana a matsayin motocin waɗanda take kyautata zato ƴan ta'adda ne da suka isa wurare da yawa a yankin kudancin kasar, wanda ta ce hakan ya saba yarjejeniyar. A ɗayan gefen kuma dan majalisar dokokin Hezbollah Hassan Fadlallah ya zargi Isra'ila da saba yarjejeniyar. Jiragen saman Rasha marasa matuki da makamai masu linzami sun yi lugudan wuta akan cibiyoyin makamashin Ukraine a jiya Alhamis, lamarin da ya yi sanadin katsewar wutar lantarki ga mutane sama da miliyan ɗaya a faɗin ƙasar a cewar hukumomin Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi Moscow da zafafa rikicin ta hanya mafi muni. Yana mai cewa ta yi amfani da makamai masu linzami da kuma wasu makamai masu kunshe da bama-bamai da yawa. Harin dai shine na biyu da Russia ta kai akan cibiyoyin makamashin Ukraine a wannan watan. Jami'ai sun ce wannan kuma shine karo na 11 da aka kai babban hari akan cibiyoyin makamashin Ukraine tun daga watan Maris. Shugaban Russia Vladimir Putin ya ce Moscow ta kai harin ne a matsayin mai da martani saboda har-haren da Ukraine ta kai akan yankin Russia da makami mai linzami na ATACMS na Amurka. Putin ya kuma ce wuraren da Rasha za ta kai hari nan gaba ta yi su hada da muhimman cibiyoyin gwamnati ko na jama'a da ke Kyiv babban birnin Ukraine. Wasu Amurkawa guda uku da aka daure tsawon shekaru da yawa a China sun iso Amurka da yammacin shekaran jiya Laraba a zaman wani bangare na musayar fursunoni tsakanin Washington da Beijing. Musayar wadda fadar White House ta sanar a safiyar Laraba ta kasance wata yarjejeniyar diplomasiya da ba a saba gani ba tsakanin Amurka da China, yayin da wa'adin shugaban Amurka Joe Biden ke dab da karewa. Aje Alhamis Beijing ta sanar da cewa Amurka ta mai da mutane hudu zuwa China ciki har da wasu ƴan kasar China akalla uku da Beijing din ta ce an tsare su ne saboda dalilan siyasa na hudun kuma wani mutum ne da ke zama Amurka da Beijing take nema saboda ya aikata manyan laifuffuka sai dai gwamnatin China bata bayyana ko su waye mutane hudun ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yana jima kadan bari yanzu ta kira da labarai kafin nan gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa tana yunkurin samar da wutar lantarki megawatt 1014 ta hanyar amfani da madatsun ruwa abinda masana ke ganin gwamnatocin baya sun sha irin wannan alƙawura karshe dai kudayen da ake warewa sarwanta kawai suke yi. Ga wakilin Muryar Amurka Ruqayya Basha da wannan rahoton.
Ministan wutar lantarki Adebayo Adelabu ya ce Najeriya na da isasshen madatsun ruwa da za su iya samar da hasken wutar lantarki megawatt 1014. Ministan ya bayyana hakan ne a lokacin da suka cimma yarjejeniyar sanya hannu da takwaransa na ministan ruwa Joseph Osif domin cimma muradun bankin duniya na samar da isasshen hasken wutar lantarki da kuma bunƙasa harkar noma a Najeriya. Ministan ya ƙara da cewa yanzu madatsun ruwan ƙasa na samar da kaso 20 cikin megawatt 1500 na wutar lantarkin ƙasar, hakan yasa suke yunkurin faɗaɗa shi. Shin ko yaya masana ke ganin wannan yunkuri? Tambaya da nayi wa injiniya Dr. Aminu Sahabi kenan, wanda masani ne a harkar na'urorin samar da hasken wutar lantarki ta wayar tarho, inda na fara da tambayar sa game da ikirarin da ministan wutar lantarki yayi na samar da wutar lantarki megawatt 1014, inda ya kada baki yake cewa
alal hakika wannan yunkuri da kuma tunani abu ne mai iya yiwuwa domin ita Najeriya masana masu bincike sun tabbatar da tana da wannan potential na samar da sama da 1014 megawatt na wutar lantarki daga hydro.
To akalla megawatt nawa ne kasar take bukata domin ta wadatar da ƴan kasar da hasken wutar lantarki?
Wato akwai mabambantan alƙalumma game da yawan wutar da ƴan Najeriya suke bukata a halin yanzu. Da masana sun tabbatar da Najeriya suna bukatar sama ga 45 wato gigawatt 45,000.
To kana ganin akwai wasu hanyoyi da ya kamata kasar ta bi domin samar da hasken wutar lantarki da zai wadaci ƴan kasar?
Sosai kuwa akwai hanyoyi da dama da Najeriya za ta iya bi domin cimma burinta na samar da isasshen wutar lantarki kamar yadda sauran kasashen duniya ke yi. Lalle akwai bukata a haɓaka energy mix wato gamin gambizar hanyar samar da wutar lantarki. Ya kamata a kalli ta samar da wutar lantarki ta hanyar wind wato karfin iska da kuma hasken rana da kuma ingantaccen hanyoyi na kuna gishirin nuclear.
Comrade Isa Tijjani na daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullum kuma ya bayyana cewa wannan yunkuri na ministan wajen samar da wutar lantarki dole lai kam tarihi ne zai maimaita kansa.
Yace issue din wutar lantarki abun takaici ne da ban haushi da ban mamaki domin karara ta nuna cewar babu wani abu da ake yi a harkar wutar lantarki illa a fidda kuɗi a sace a raba a kasa a zuba a aljihu. Nan Kubasan ya ce da mu sun kashe kuɗi dala biliyan 12, sai gashi ministan wancan lokacin da aka takura shi ya ce ai wutan nan na mambila da ake magana ko sharan filin ma ba a yi ba, amma babu kuɗin. Kuma wai zancen da ake yi na 14 megawatt yana zai kai a Najeriya? 14 megawatt bai kai mafa bai kai wutan da yake airport din London ba ko masallacin Harami.
Yanzu dai kasar na samar da kasa da megawatt 1500 ga mutane sama da miliyan 200 kuma kasar ta fuskanci daukewar wutar lantarki so 11 a cikin shekaran nan. Ruqayya Basha, Muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gayi da Ruqayya Basha, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam ta da kashi na biyu na labaran duniya.
Mayakan ƴan tawaye sun toshe babban hanyar Damascus zuwa Aleppo a jiya Alhamis. abinda wani mai sa ido ya ce wannan farmakin na daga cikin manyan hare-haren da suka yi sanadin kisan mutane kusan 200 ciki har da farar hula da harin sojojin saman Rasha ya ratsa da su kwana ɗaya kafin aukuwar lamarin kungiyar HTS da kungiyoyin da ke kawance da ita sun kai wani harin bazata a yankunan da ke karkashin ikon gwamnati a arewacin lardin Aleppo lamarin da ya haddasa kazaman fadan da ba a ga irinsa ba cikin shekaru da yawa a cewar kungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Observatory da ke Syria Amurka da Turkiya dama sun ayyana kungiyar ta HTS a matsayin kungiyar ta'addanci adadin waɗanda aka kashe a fadan da ake ci gaba da gwabzawa ya karu zuwa 182 ciki har da mayakan kungiyar ta HTS 102 da wasu 19 daga kungiyoyin kawancen HTS din sai kuma sojojin gwamnati da mayakan kungiyoyin kawancen su 61 a cewar kungiyar sa idan Rasha dai abokiyar kawancen shugaban kasar Syria Bashar al-Assad ce a shekarar 2015 ta fara shiga yakin basasar na kasar Syria. Hukumar lafiya ta WHO a jiya Alhamis ta buƙaci kasashen duniya su tashi tsaye wajen sa ido akan cutar murar tsuntsaye bayan da aka gano cutar a karan farko a jikin wani yaro a Amurka. Duk da cewa adadin namarar tsuntsaye nau'in H5N1 bai da yawa ana ƙara samun masu kamuwa da cutar a tsakanin bil'adama a faɗin duniya a cikin shekarun baya-bayan nan a cewar jami'ar hukumar WHO Maria Van Kerkhove a yayin wani taron manema labarai a shekarar 1996 ne dai cutar murar tsuntsaye nau'in H5N1 ta fara balla amma tun daga shekarar 2020 yawan barkewar cutar a tsakanin tsuntsaye ya karu matuƙa haka kuma an samu karuwar adadin dabbobin da suka kamu da cutar
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla a daidai lokacin da babban zaben kasar Ghana ke tunkarowa masu neman shugabancin kasar sun sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a Accra babban birnin kasar gabanin zaben kasar da zai gudana a ranar 7 ga watan Disamba mai zuwa lamarin da masu sharhi ke ganin yarjejeniyar za ta bada gudunmawa wajen samar da zaman lafiya wakilin Hamza Adam na dauke da karin bayani cikin wannan rahoton da ya hado mana
Taron da aka gudanar a Accra babban birnin Ghana ya samu halattar masu ruwa da tsaki kan harkar zaben kasar da suka hada da jam'iyyun siyasa da hukumar zabe da shugabannin addinai da yan sanda da alkaliyan alkalai ta kasa sai dai kuma wasu manyan jami'an diplomasiya yayin jawabinsa Dr. Muhammad Ibn Chambas babban wakilin kungiyar tarayyar Afirka mai kula da dakilin bindigogi yayi kira ga al'umman Ghana musamman jam'iyyun siyasan da su kaurace wa tashin hankula a lokacin zaben watan Disamba mai zuwa ya jaddada muhimmancin tabbatar da gudanar da zabe cikin limana domin kaucewar hutunin da basu dace ba daga masu sa ido na kasa da kasa waɗanda za su yi tasiri ga kasar John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC mai adawa ya ce ya kamata duk waɗanda suka sanya hannu su yi kokarin cika alƙawalin da suka yi a aikace kada ya zama a rubuce kawai tsohon shugaban Ghana na bukatar da yan sanda su tabbatar da isasshen tsaro ga al'umma la'akari da mace-macen da aka yi a zaben shekarar 2020 da ya kai 8 tare da hare-haren da aka kaima wasu al'umma a lokacin zabe
to this Easter lest it remains just a piece of paper
shi ko mataimakin shugaban kasar Ghana kana dan takarar shugaban kasa karkashin inuwar jam'iyyar MPP Dr. Mahmudu Bawumia ya ce a shirye yake kuma yana bukatar da al'umman Ghana su bada gudunmuwa wajen tabbatar da zaman lafiya inda yake cewa Ghana za ta yi nasara kuma za a samu zaman lafiya
Ghana will win and peace will reign
An dai shafe watanni majalisar wazar da zaman lafiya a kasar na ta kokarin shawo kan hankalin jam'iyyar NDC mai adawa domin ta amince ta sanya hannu a yarjejeniyar Sheikh Salman Hassan mamba ne a majalisar wazar da zaman lafiya a Ghana ya ce ko shakka babu wannan babban nasara ne
in an ka samu ga shugabannin waɗanga jam'iyyoyi da ke da mabiya masu yawa sun sa hannu akan neman zaman lafiya da kwanciyar hankali zai sa mabiyan duka su ma su gane kaman al'amarin siyasa ba al'amarin fada bane an kare shi sa babban nasara ne sosai gare mu
shi kuwa Shu'aibu Sharif mai sharhi ya yaba da wannan mataki.
Ganin gaskiya yayin zaman lafiya da aka yi kasangan tsakaka jami'o'in nan duka abu ne mai amfani, kowa na son zaman lafiya. Kullun kana ganin cewa kamar in zai zabe a kasar Afirka sai kamar za ka karshen duniya, wannan fargaba da tashin tashi hankula da mutane ke ciki a gaba da hadi. So wannan yayin da aka yi yana da kyau, abin da yana amfani kwarai, yana kawo kwanciyar hankali da kuma rashin fargaba jewa.
Wasu al'umma ko sun tofa albarkacin bakin su bisa wannan yarjejeniyar da aka kulla.
Suleiman Al-Arif Billah, zaman lafiya shi yake sa ka ci abinci ka koshi ka kwanta, zaman lafiya shi yake sa kai harkoki. In wadanga duka ba sami su ba, ba a samun wadanga da na gaya maka. Dan shi zaman lafiya babban alheri, Allah ya ba mu shi gana.
Muhammad Ahmed Bukhari, wannan alkawali da an kai ba ga manyan kare ba, har ga mu ma, mu za mu taya su dinke wannan zaman lafiyar. Allah ya zaurar da gana lafiya yanda za mu ga farkon zaben ga, to Allah ka nuna mana karshen sa. Allah ka sa dukkanin mu mu yarda da hukuncin Allah.
Gana dai na ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da ke da dorewar demokradiya, kuma fatan al'umma ita ce a kammala zaben lafiya. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gai da Hamza Adam, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da ake so, za a iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin
manuniya. Na mu dai shimfidar shiga zaben shugaban kasa da ƴan majalisa a Ghana ya sa yakin neman zabe ya ƙara kuna.
Jamdawa ne Mahama ya zagi Dr. Mahmud Bawumia several, amma Alhaji Dr. Mahmud Bawumia ya gode musulunci, bai zage shi ba, bai rama bai ba.
Ka samu mutum ya je da campaign cece ma kaman ka vote ma kai musulmi, ka vote ma Christian, haramu ne.
Tuni dai su ma matan ƴan takarar shugaban kasa na jam'iyyu biyu da za su gabza a zaben watan 12 wannan shekara suka yanke wata sabuwar ga yau.
We must be the driving force behind the Mahama campaign and his message to the people.
Ito tilas ne mu kasance masu isar da sakon yakin neman zaben Mahama ga jama'a.
To ko me yasa al'umar zangon dake gana gangara gangarar gabzar juna?
Don su kare wannan monopoly na NDC a cikin zangon ne, har su zo kuma su ga da shugaban kasa. Dan mutanen zango su yarda da su, mu fara daga zango ya rabu kenan yanzu.
Wadannan ba so mun ta muka tattabo cikin talin muryar za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da lokaci, kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan kukkurta lunguna da sakuna. Shiri na 197 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke hankoran haskakawa masu sauraro mafita dare da rana. Mai yiwuwa neman mafitar kuma, amma na tattara tarin ƙuri'u ta sa ɗan takarar shugaban ƙasa a Ghana na jam'iyyar MPP Alhaji Mahmud Bawumia neman muhawara da John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC don kawai a baiwa al'ummar ƙasar dama su auna.
I am looking forward to a debate with John Mahama on the economy, on the
government. Ina son muhawara da John Mahama akan tattalin arziki, abin da ya shafi ƙasa da mulki, amma yana gudu daga muhawara. Mutanen sa sun ce baya son yin muhawara, amma baya son yin muhawara ne saboda ya san zan fallasa shi, zan fallasa manufofin sa marasa amfani. Ya ce yana da tsarin tattalin arzikin awa 24 wanda ya kasa yin bayani a kai. Kwanko ne shi, ganga ne kawai mai zagi. Idan muka haɗu da shi gemu da gemu don mu yi muhawara, ƙasar nan za ta gane inda manufofin mu suka dosa.
Sai kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta NDC a Ghana, John Dramani Mahama, ya ce ai al'umar Ghana sun gane abubuwan da ke gudana.
Let me take you down memory lane. In 1992 there was an election in America. It was between Bill Clinton
and George Bush. Ayi zabe a Amurka tsakanin Bill Clinton da George Bush senior. A wancan lokacin tattalin Amurka na cikin wuyacin hali. Kamar yadda tattalin arzikin Ghana ke cikin rikici a yau. Ko sa abin da mutanen Clinton suka ce magana tattalin arziki ake yi yanzu. A yau ina maimaita wannan kalmar. Wannan zabin da zamu yi na tattalin arziki ne wawa kawai. Ba game da duk waɗannan abubuwa marasa amfani ba ne. Game da tsari ne mai kyau. Ko bai kamata kana ɓuya a bayan muhawara ba. Kun lalata tattalin arzikin ƙasa. Wannan gaskiyar kenan. Me yasa kake gudun magana kan tattalin arziki domin an kawo ka ne don ka gyara tattalin arziki?
Ni dai jigajigan jam'iyyar NPP mai mulki a Ghana irin su Malam Adam Sabo suka fara sukuwar sukar dan takarar jam'iyyar adawa da suka ce yanzu dai ya riga ya zake wajen yada kalaman tsana.
Sarakai bana batun batun shi nan Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia, malamai na batun shi, attajirai na batun shi, in fact kowa matasa duka na batun shi. Wai ya zo ya sake fuskan batun shanin siyasa na Ghana. Kuma mu da gaskiya dai inda muka kai gadi ma zagi da gaskiya tango social media na nan da sauran shi. Jam da wani mahama ya zagi Dr. Mahmudu Bawumia severally. Stupid, don't be silly. Akwai videos nan da ake zabuga wannan sama kana ganin wannan duka amma mu ya muna daji kore kaman Alhaji Dr. Mahmudu Bawumia da musulunci bai zage shi ba bai rama bai ba kuma bai ja wani maganan da zai kawo bacin rai ba kuma mu kana muka mu kunturu campaign mu kenan
shi kuwa jigon jam'iyyar adawa ta NDC a kasar ta Ghana Alhaji Mahdi Jibril ga duniya yake cewa ai gogewar dan takarar shi ta riga ta bayyana
muna batun 24 hour economy wanda dai ba matasa opportunities IT. When the matter about the increase in between security more, my span the recruitment came police and security. Kuma, what in the Ghana soon send the summer the early IT in the Jama Hamma. Yay, Sekaru, Ukukade Kufudu, when the one came Muliki. As against 8 years in the MPP, yayo. As I much ever campaign today, Alhamdulillah, in Allah, the man as a deck among Jama Hamma, there's a president in the next president in Ghana. Kasamu to a J, then I campaign. She Christian. She my camus, you look about my Christian, Haram. Sai mun taka wannan kaisu a sai gane mai lashi zake yi butun aljini ba shi bane amma butun wa zai yi aiki
a gefe guda kuma uwar gidan dan takarar shugaban kasar jam'iyyar MPP mai mulki a kasar ta Ghana Hajiya Samira Bawumia ce ta gabata a gaban matan zangon da tace ta zo ne dan tarusuna ita ma dai uwar gidan dan takarar shugaban kasar jam'iyyar adawa ta NDC Lordina John Mahama ta ce manufofin mijinta kawai ya kamata mata su tattauna
we must be the driving force behind the Mahama campaign and his message to the
people ne mu kasance masu isar da sakon yakin neman zaben Mahama ga jama'a mutum ne da yake da gogewa shugaba ne mai gaskiya da rikon amana kuma shugaba ne da zai bullo da tattalin arzikin awa 24 don samar da tsarin ayyukan Tilas ne a ji shi a kowane lungu da sako na kasar nan. Wane ne zai kai wannan sako ga jama'a fiye da mu mata? Ina ba ku tabbacin cewa za ku samu goyon baya na 100%. Idan muka jajirce za mu iya kawo canji kuma mu gina Ghana da muke so tare da John Mahama da NDC.
Tunda dai saka siyasar addini ta fara rarraba kawunan al'ummar zango game da zaben shugaban kasar na Ghana.
Autan Hajima Ankara Ghana. Mun dade muna siyasa a kasar nan ba mu saba tamu wa'annan rarrabuwan kai kaman na bana ba wanda yake nuna kamar an sa addini a cikin siyasa alhamdulillah wanda ke kai yanzu shi ke kai wanda kuma yake nema ya taba yi sai sa ai dubawa zamu yi mu ɗan zango fa mun iya siyasa
sunana Abba Jibrin Abdullahi Hamidu dan karamin Bawumia dake da kuma amma ne isa siyasa ko ince zaben wannan shekara na shugaban kasa a wannan kasar tamu ta Ghana a wannan shekara ya kawo cece kuce a tsakanin al'ummar zango ko ince musulmi wani abu ne da ya samo asali daga jam'iyyar adawa ta NDC wanda sun shaka lubalantar jam'iyyar MPP akan ba ta son mutanen Zango ba ta son musulmai to sai jam'iyyar MPP mai giwa mai mulki a hannu sai suka ba wa musulmi takarar shugaban kasa a wannan jam'iyya to nan ya samu dama kuma ƴan jam'iyyar MPP suke kalubalantar ƴan jam'iyyar NDC akan to yanzu kun ce ba a kaunar mu ba a son mu to yanzu gashi an ba wa namu dan haka mu dai muna tare da Dr. Mahmud Bawumia kuma muna goyen bayansa kuma da ikon Allah wannan tarihi za a kafa shi na musulmi na farko da ya zama shugaban kasar Ghana
Alhaji Minister nan Accra Ghana to lalle kan an samu baraka ne saboda NPP sun zo su yi homework sai aikin sai bincike sun ga me yasa mutanen Zango ba sa son su ga cewa sun ma mutanen Zango laifi Rollins ya zo da shi da NDC su zo wannan kuma NDC Zango gata to suka yarda sai su karye wannan abin mafarnin su kan zo gaba Aliyu Muhammad mataimakin shugaban kasa har za ku jawo shi kan Bawumia su zo gaba ma Bawumia mataimakin shugaban kasa ya kawo su zo gaba da Zango ministry don su karye wannan monopoly na NDC a cikin zangonnai har su zo gaba takardar da tiketin shugaban kasa dan mutanen Zango su yarda da su san cewa suna son su mun fara daga Zango ya rabu kenan yanzu
batutuwan da zamu iya bace muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa kara karewa suke kullun kwana domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 910 ne su yi sallamar sakin kudirin da suka riga suka dandana kuma madadin dukkanin abokan aikin da suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku Idris Abdullah Bako da Rizwan Abbas na Ghana da suka gane ganuwar gangan da mana muryoyin da cikin su babu fitina ni Isa Lon na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
a gai da na Ikara yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron nasihin mu ta yau Juma'a
Allahu 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 Musa sai haka na ibn limamun izalar da gidawa kamata suna da ke masallacin juma'an jami'ar kanan plato ina nasiha ga al'umma musulmi na duniya gaba daya mu ji tsoron Allah mu gyara tsakaninmu mu kyautata wa ƴan uwa musulmi da waɗanda ma ba musulmai ba mai zaman lafiya kuma zaman lafiya na da muhimmanci a cikin addinin musulunci Allah ya mana umarni mu zauna lafiya ko an gaya musu maganar da ba daɗi suka ce a ba mu sanin kishi zaman lafiya haka kuma na biyu mu kula da addu'a annabi ce ne amma silawul mu'min as-sabr wa du'a ma dalla da makamu mu'mini hakuri da yin addu'a saboda ka mai addu'a Najeriya Allah ya hada kanmu Allah ya sa mu zauna lafiya halin da ake ciki na tsadan ababuwa Allah ya kawo mana sauki mu ji tsoron Allah mu gyara tsakanin mu mu da makwatan mu zauna lafiya kada a rika yawan samun damuwa da fitintunu tsakanin mu shi addinin musulunci bai umarni da rikici ba kullum musulunci na kira da zaman lafiya da haɗin kai wannan shine ya kamata mu kira ga al'umma gaba ɗaya mu kyautata a taimaka mu waɗanda ba su da shi a ji tausayin al'umma so kuma shugabanni su yi adalci dan duk in an shugaba yana adalci to zai samu rahama a lahira in ya koma wajen Allah ina fatan Allah ta'ala ya biya mana bukata Allah ya ba mu gamawa lafiya Allah ya taimaki gidan rediyon Amerika Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu gamawa lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah.
To Allah ya saka da alkhairinsa. Da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takaice.
To a takaice Isra'ila da kungiyar Hezbollah sun zargi juna da saba yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma bayan kwana daya da nufin kawo ƙarshen fadan da aka kwashi sama da shekara daya ana gwabzawa. Rundunar sojan Isra'ila ta ce dakaranta na sama sun kai hari a jiya Alhamis akan wani gini da kungiyar Hezbollah ke amfani da shi don ajiyar makaman roka masu cin matsakaicin zango a kudancin Lebanon wato kungiyar da Amurka ta ayyana a matsayinta ƴan ta'adda. Jiragen saman Rasha marasa matuki da makamai masu linzami sun yi lugudan wuta akan cibiyoyin makamashin Ukraine a jiya Alhamis. Lamarin da ya yi sanadin katsewar wutar lantarki ga mutane sama da miliyan ɗaya a faɗin ƙasar a cewar hukumomin Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi Moscow da zafafa rikicin ta hanya mafi muni. Yana mai cewa Russia ta yi amfani da makamai masu linzami da kuma wasu makamai masu kunshe da bama-bamai da yawa. Wasu Amurkawa guda uku da aka daure tsawon shekaru da yawa a China sun iso Amurka da yammacin shekaran jiya Laraba a zaman wani bangare na musayar fursunoni tsakanin Washington da Beijing.
Masu sauraro baki da abin da ya sauwa kenan a shirin mu na yanzu, sai kuma Chandler Asad da misalin karfe 4 na yamma za a ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata, sai a zar shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafukan mu na sada zumunta. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta ni gabatar da wannan shiri, sai kuma Dadi Balawi wanda ya hada tare da Bada Umarni Hamad injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa assalamu alaikum.